Sufa, soldiers in the rear. Bonfire, flames keep lighting at the rear. What you looking for? Where you coming from? Doesn't matter how the hustle took to pay you up. Bring you back and I'm a laika maganganune. I'm in a wahin kopsa wama naiki sanka dangarune. Susaka muture, se sumbuya muture. I'll be recognized the kind of word that you speak in jibature. Muma soku sa se sumane, kulumo kasha su se sudane. Ama padawan inda kukasani ayan sudata. Dabane, dara sina jena koya da alkalami da alo don karuwa. Nayi amfani da abunda Allah ya banya zama mun garkuwa. Alhamdulillah, as it goes na samu karbuwa. Yayi fin albarkatu nake gani daga sama hade da na uwa. Yanzu mama na a kowane safiya kara haihu na take. Ha ina kake lokacin da Borno take. Gabar Kudu da Arewa yamma sai an bangu don inda ke. Dole idan muka ja su sake. Ni aljani ne haka suka ce mu ba ruwan mu da girman ka ko jiwa ne ta shigo hanyar mu za mu kade. Gana saka na gai sun fara kira na mai wajewa dalilin wakoki na ne ma har ya sa suka waye the fucking with me kai waye dana ga kana hawaye dona sa babe din ka tabar bin ka ta da bin ka waye in kai haka ka zane in ka bari ma ka zane wasu afili za su fito su fada mana kijinin ka wane amma za mu sa su gane abin sai wane da wane daga nan sai su yanki shawarin su bi mu ne ko kuma su sare crazy yanzu na zare lazy dazu ya sare da shanda kunyi baya girma aitin daga jijiya na sare too many thick words on the verbal thick words on the verse there's too many work plays in the game but I used to hit them like an urban read them like a novel eat them like a murder quick shit now me giving crazy sick flows on the murder qual qual muna kwale kansu kaman kota when I flow sandarewa suke kaman poster mu mota su topa mu koka su goga mi rasta farm karkumika mini wani moka mu mota su topa mu koka su goga mi rasta farm karkumika mini wani moka
we even fail in the mat come on fifteen oro we play the masses in the game come on feeling polo Why muza suba osoro? Why muza suba osoro? Are barazane imu sha suza suma.